Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Daya daga cikin ministocin kasar Sudan ta Kudu, wato ministan kwadago Gabriel Daouf Lam, ya aje aikinsa tare da zargin gwamnatin shugaba Salwa Kiir da gaza tunkarin matsalolin kasar. A cikin wasikarsa na aje aiki wadda wannan gidan rediyon ya samu gani, Lam ya ce ya kasance cikin damuwa kwarai da gaske na ganin shugaba Salwa Kiir ya gaza samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar da yaki ya daidaita. Lam ya ce ya bar gwamnatin ce domin ya koma cikin kungiyar adawar nan ta Sudan People Liberation Movement, kungiyar da take tana biyayya ga tsohon mataimakin shugaban kasar na farko wato Riek Machar, wanda ya jima yana fafatawa da gwamnatin ta shugaba Salwa Kiir tun a cikin watan Disamban shekarar 2013. Ministan yaɗa labarai Michael Mukke ya tabbatar da ajiya aikin na Lam jim kaɗan bayan da majalisar zattawar ƙasar ta kammala taronta. Mukke ya ce ba shakka ministan kwadagon ayyuka da cigaban jama'a na ƙasa Mr. Gabriel Daouf Lam ya ajiya aiki. Dama tun a cikin watan Disamban da ta gabata ne mataimakin ministan Lam na Sike Allah Alan Lachol ya ajiya nasa aikin. Ministan na yaɗa labarai ya ce dama aikin ministan na kwadago ya tabbatar da cewa ya shawo kan matsalar ma'aikatan ƙasar. Mukke ya ce ministan shine ministan kwadago da ayyukan gwamnati, idan har ya ga akwai matsala ko gazawa a fannin ayyuka sai ya aikinsa na gyara ba ya koma gefe yana gunaguni ba. An daina da Lam minista ne a cikin watan Afrilun shekarar 2015 lokacin da aka samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da niyyar ganin an ɗinke barkar da ke tsakanin ɓangarori biyu da ke jani'in jaka a ƙasar. Ofishin kwamishinan kula da kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya yana kira gwamnatocin ƙasar Sudan ta Kudu da Kenya da su bayyana makomar wasu 'yan ƙasar Sudan ta Kudu su biyu da aka ce an sace su a Nairobi ƙasar Kenya a cikin watan jiya. Tun dai da aka sace mutanen biyu 'yan ƙasar ta Sudan ta Kudu waɗanda sunansu wato sanannu ne a fannin fafutuka da kare haƙƙin bil'adama, wato Dong Samuel Luwak wanda aka bashi mafaka a ƙasar Kenya, shi da Agrey Idris Ezebon shugaban kungiyar adawa ta SPLM. Mutanen biyu suka bace ɓat kawo yanzu ba labarin su. Wata wagan kwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce sun yi imanin cewa waɗannan mutane akwai hannun jami'an tsaron ƙasashen nan biyu wato Kenya da Sudan ta Kudu wajen ɓacewar su. Sai dai ministan yaɗa labarai na ƙasar ta Sudan ta Kudu Michael Mukke ya nisanta gwamnatin ƙasar da taka wata rawa wajen ɓacewar waɗannan mutanen. Ya ce oho, idan a Kenya suka ɓace ko kuma wani wuri mu ba mu sani ba, abinda kawai muka sani shine waɗannan mutane biyu da ake magana a kansu 'yan tawaye ne. Sai dai da wannan gidan rediyon ya ƙara tambaya wa ministan, sai ce shin kun ji cewa mu ne ke kula da 'yan tawaye ne? Ai, ba mu yi gardaman cewa ba 'yan ƙasar Sudan ba ne, amma abinda nake cewa shine waɗannan mutane 'yan tawaye ne faƙat. Sai dai da aka sake tambayar ministan yaɗa labaran, sai ya dage akan cewa gwamnatin ƙasar ta Sudan ta Kudu ba su da masaniyar inda waɗannan mutanen suke, ko suna cikin nan ƙasar ko kuma ƙasar Kenya bai sani ba. Ya ce ku tambayi hukumomin ƙasar Kenya mana, tunda can ne suka tafi neman mafaka amma mu ba mu sani ba. Sai dai an yi ƙoƙarin ji daga bakin mahukuntar ta ƙasar Kenya, amma ba wani jami'in gwamnatin da ya yarda ya magana akan waɗannan mutanen. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce cikin mutane huɗu ne zai zaɓi ɗaya daga cikinsu domin maye gurbin mai ba shawara a harkokin tsaro, biyo bayan murabus ɗin da Janar Michael Flynn ya yi a cikin wannan satin sakamakon matsin lamban da ya karo da shi. Sai dai kuma ɗaya daga cikin waɗanda aka sa ran ya mai wannan gurbin, wato wani tsohon babban sojan ruwa mai ritaya, ya nemi a cire sunansa a ranar Alhamis daga cikin jerin waɗanda za su karɓi wannan mukamin. Hakan ya tilasta wa shugaba Donald Trump faɗaɗa adadin mutanen da ya zana zai iya baiwa wannan mukamin. A cikin shafinsa na Twitter a jiya Juma'a, shugaba Trump ya ce na jima da sanin Janar Kit Kellogg yana cikin sahun farko da za a iya baiwa wannan mukamin. Sai dai kuma bai ambaci sauran mutanen uku ba, amma dai wata majiya daga fadar White House na cewa tsohon shugaban leƙen asirin Amurka wato David Petros na cikin jerin waɗannan mutanen da ake tunanin ya naɗawa. Kellogg dai dan shekaru 72 da haihuwa ne kuma general na soja ne mai ritaya wanda yanzu haka shine babban jami'in tsaro a fadar ta White House kuma shine mai gurbin general Michael Flynn na wucin gadi wanda ya sauka satin da ta shige cikin satin nan yanzu haka suna can ma ya raka shugaba Donald Trump zuwa South Carolina da Florida a jiya Juma'a kafin zaben sa kafin zaben da ya kawo Trump kan karagar mulki Kellogg yayi wa shugaba Trump aiki a matsayin mai ba shawara akan harkokin kasashen waje Navy Admiral Robert Howard mai ritaya wanda aka yi wa time mukamin kuma yace akai kasuwa a yammacin ranar Alhamis ya shaidawa manema labarai dalilin sa na kin karban mukamin yace yadda zai iya daukar dawainin harkokin iyalinsa da wannan aikin da ke bukatar tsawon kowace rana kana bakin aiki sai dai kuma wasu kafofin yaɗa labarai sun ce sun jiyo daga majiya mai tushe cewa Howard ya ki karban mukamin ne domin zai yi wahala a bashi damar ya maye gurbin jami'an da ke wannan option da waɗanda General Flynn ya zaba ko ya kawo su su yi aiki a cikin wannan satin ne dai General Michael Flynn ya sauka daga mukamin sa biyo bayan gutsurtsoman da ta kunno kai game da tattaunawar da yayi da jakadar kasar Russia da ke nan Amurka akan takunkumin da tsohon shugaba Barack Obama ya saka wa kasar ta Russia labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Yanzu haka dai kasar Pakistan ta kulle bakin iyakarta da kasar Afghanistan kuma ta cika shi makil da sojoji wanda ta yi amfani da su wajen fatattakan yan ta'addan kasar da ke wannan bakin iyakar rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan matakin kasar ta Pakistan ta yi nasarar kashe sama da yan ta'adda su 100 ta kuma yi haka ne domin mayar da martani ga mummunan harin kunar bakin waken da aka kai a cikin kasar kwanan nan wannan harin da yan kunar bakin wake su kai a kasashen biyu shine irin sa mafi muni da aka taba kaiwa wanda kungiyar TAIS ta dauki alhakin aikatawa wanda maimakon a ce an kara samun haɗin kai tsakanin kasashen biyu amma kuma sai ga bisa dukkan alamu kowa na ganin laifin dan uwansa cewa shine ke da laifi harin da aka kai a masallacin Shi'a a kasar Pakistan yayin dalilin mutuwar mutane akalla 80 kana wasu dama suka samu rauni iri daban-daban wannan wurin da aka kai wannan harin ya zame abin jimami bayan da jami'an kasar ta Pakistan suka zarce shi sai da sun ce ba laifin kowa bane illa na kungiyar nan ta Jama'ul Amra wadda suke da matsuguni a cikin kasar ta Afghanistan kamar yadda sanarwar ta fito daga ofishin Sartaj Aziz mai baiwa Prime Minister Nawaz Sharif shawara a harkokin kasashen waje ke cewa Pakistan dai ta soki kasar Afghanistan da kakkausar lafazi akan wannan lamari sai dai maimakon a ce kasashen biyu sun cimma matsaya akan yadda za su yaki waɗannan yan ta'adda masu aikata wannan danyen aiki a bakin iyakokin su sai suka buge ga ganin laifin juna Rahotanni sun bayyana cewa biyo bayan dokar da kasar Amurka ta kafa game da bakin haure ya sa yanzu haka ya shafi makwabciyarta wato kasar Canada domin ko an ga da yawan bakin haure na tsallakawa daga Amurka zuwa kasar ta Canada ba bisa ka'ida ba duko da yake ana kame su amma da yawan su da aka zanta da su sun ce sun gummace a kame su a kasar Canada da su ci gaba da zama Amurka suna neman izinin zama wanda ba wanda ya san ranar samun sa Jiya Juma'a ne dai wani mai daukan hoto na kamfanin dillancin labarai Reuters ya dauko hoton mutane da yawa sa'in da suke tsallaka bakin iyakar Amurka da Canada da ke ta iyakan jihar New York wanda yake wannan sanannen bakin iyaka ne tsakanin kasashen biyu da aka fi amfani da shi a yankin Quebec na kasar ta Canada sa'in da jami'in custom da kula da ficen jama'a na Amurka da ke sintiri bakin iyakokin kasashen ya tambayi wani mutum da ke zaune gaban tasi suke kuma kokarin tsallakawa ta wani kwazazzabo a lokacin manema labarai sun ga ba shi kadai yake cikin motar ba akwai wasu mutane hudu tare da shi da kuma yara hudu
to labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
Usman rawa naga kake tayi tun dazu
ka san wani kidan sai dai ai rangaji
aka ce ko malam ba zai ce
ba dadi wai dai ce ba ce
dai ke ba kyau haka ne
kwarai kuwa to barkamu da warhaka
barkamu da warhaka ma sauraro ga dimbin gaisuwa mu nan zuwa gare ku zamu fara da mika gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Sani Ahmed Riman Toro tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya suke sauraron Alhaji Aliyu Mai Adashe unguwar Rimiya Jos Jihar Plateau da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna gaida DC Muhammad Dan Sakuwa na hukumar custom ta Najeriya Abuja da iyalansa da fatan kuna nan lafiya kuma haka kuma muna taya mai sauraron mu Yusuf Dingari tare da iyalansa murnar samun da namiji da suke wanda aka dada mu suna Muhammad Alamin tare da fatan Allah Ubangiji ya raya shi ga dan bangaisuwa zuwa ga Comrade Bashir Dauda na kungiyar mu da talaka haka kuma muna taya shugaban rundunar adalci na jihar Plateau Comrade Nasturu Nasuru ne ko Nasturu ne Zubairu unguwar mi a Jos murna auren da zai da Zainab a yau din nan Allah Ubangiji ya sanya alheri ga dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Bala wato Giwa Getso shugaban Giwa Getso Foundation muna ta shi murnar taron da aka yi samu nasarar gudanarwa ta samar da makaranta tare da gurabin karo ilimi wato scholarship kenan ga dalibai har wajen 289 daga wasu kananan hukumomi guda 6 a jihar Kano Allah Ubangiji ya sanya alheri
amin
dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Babangida Sule Garo Sai Honorable Alhaji Murtala Sule Garo, Commissioner Kanana Hukumomin Jihar Kano. Sai Honorable Alhaji Ali Haruna Makoda, Commissioner Muhalli na Jihar Kano, tare da Comrade Kabiru Ado Minjibir, shugaban kungiyar kwadago ta Jihar Kano, da fatan kuna nan lafiya. Dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Ahmad Wasai tare da iyalansa a garin Wasai dake karamar hukumar Minjibir a Jihar Kano muna taya shi shima murnar wato karin girma da ya samu sai gaisuwar sashi wasu na murya Amurka zuwa ga mai sauraron mu Ali Rabkana a gaisuwar jihar Yobe tare da mai sauraron mu Suleiman Adamu Cheledi na gidan radio BRC FM dake garin Kirfi a jihar Bauchi da fatan kuna nan lafiya ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Ado mai chemist a birnin kudin jihar Jigawan Najeriya da iyalansa da fatan kuma kuna nan lafiya. Muna mika dimbin gaisuwa ga Alhaji Garba Aliyu dan Buram na Jalam a jihar Bauchi da iyalansa. Haka kuma muna gaida mai sauraron mu Tracking Gear Alhaji Muhammad Sabo, sannan muna gaida Abdulkadir Sabo Barwan Gear din shi ma mai sauraron wannan fili ne na Abari ya huce kuma shine wato manager na filin jirgin saman Katsina. Da fatan kuna nan lafiya dukkanku.
To ni ma zan fara ne da sakon gaisuwar fatan alkhairi zuwa ga ango Muhammad Bello Muhammad, wato ko mu ce Bello Muhammad Bello BNB, wanda aka daura auren sa a jiya tare da amaryarsa Zainab Adariko, wanda muke fatan Allah ya bada zaman lafiya.
Amin sum amin.
Yawa sai kuma gaisuwar ma'aru harka oil dake Shagari Junction a garin Kaduna. Haka kuma da gaisuwar fatan alheri zuwa ga Ibrahim Master, ma'aikacin kotu, Allah ya sanya alheri da sauraron da ake yi a koyaushe.
Amin.
Sai kuma awwal danja, sannan kuma sai mu leka dandarin ko kuma majalisar Abari ya huce amma a shafin Facebook, inda mashahuda Aliyu yake muke masa fatan gaisuwa tare da kuma shi Sulaiman Ahmad, sai Bashari Haruna Bagau, haka kuma Aliyu Usman taka lafiya, sai Usman S Usman. Gaisuwar fatan alheri ga Bilkisu Yahuza, sai Muhammad Awal da kuma Adamu Muhammad Balbaya, sai wani mai suna Isa Yarmani, Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Gaisuwar fatan alheri zuwa ga Sani Abdullahi da kuma Aminu Isa Matawalle, sai kuma Mashahama, in Allah sana faɗi sunan daidai, Aminu. Haka kuma akwai Adama Babaji, sai Rabiu Usman dan Fulani. Gaisuwar fatan alheri na Abar ya huce zuwa ga Rabiu Usman dan Fulani shi ma, sai kuma wanda shi kuma sai Bilkisu Yahuza, wanda muke musu gaisuwar fatan alheri. Haka kuma Aliyu Haidar, sai kuma Rabiu Musa. Sannan gaisuwar fatan alheri zuwa ga Anas Ladi Tsafe, sai kuma Alhaji Musa Ngaru mai radio da recorder kawo Kaduna. Haka kuma gaisuwar fatan alheri ga Malam Najib Tsafe, sannan sai gaisuwar fatan alheri ga Abdullahi Ishaka, akwai kuma Idi Malam Buba, sannan gaisuwar fatan alheri zuwa ga Kabiru Sali Abdullahi. Daga ƙarshe sai Muktar Sarauta da Jabir M Habib, sai Awwal Wakili Tokari Hadija, sai daga ƙarshe zarfe da Isyaku A Jabir da Ismail Nabiyu Usman a Shaka. Da fatan
suna nan lafiya.
Jamane bo kedi bi ala.
Ummu Sangari.
Wai yau wadda wannan san tambaye ka Alhaji ban katse ka ba. Ummu Sangari ake cewa ko Ummu Sangari ni ban gane sunan ba.
Dai duk yanda ka faɗa dai wata kila dai.
Saboda ni na je da cewa Ummu Sangari amma yawanci yanda kake faɗa haka nake ji ana faɗa Sangari.
Sangari.
To ina ga kun fi ni gaskiya.
Haka ne to ni dai haka naji ƴan male dai suke kiranta to shi yasa ni ma nake kiran haka da yake dai ƴan ƙasan ne.
To ko ka har ba sani.
Wata kila sun fi mu sani. Yake ga mu muna tare da su mo dubbu dambale a nan
eh shine yawa to kun dina gaskiya ni ma Sangare zan dinga cewa kar amun dariya
ka san kafin ni in san ma sunanta da saboda wakanta ta Andiya din nan ka san da abin nan kamar a gida abin nan mutane suke ce mata ba da yake ba a san sunanta ba waka aka sani shi ana kiranta wai sunanta Aliya
Aliya eh ni ma ana ce
Aliya na ce wace ce Aliya Aliya naga Ummu Sangare ban taba sanin cewa ita ce Aliya ba sai tukunna da naji wakanta ta Andiya
eh to
ko ne na gane cewa
eh da yawa mu ma mun tsaya sunanta Aliya
eh ozuma kace zaka ba mu labarin makaho
yau kaza kace in taka burki sai mun
ka ni ta sai an shigo cikin zauri yayi
wato kai makaho ne matar ka ta yaji shikenan sai ka tashi kace to abokinka mai ido irin amintaka yawa sai yace to zo mu je ka raka ni in yi bikon wannan mata da ta yaji suka tashi gari ya gari da suka yi tafiya irin kilomitoci da yawa yawa kamar suka yi na hanya suka isa wuri da suka je gidan surukai uwayen suka fara fitowa suka yi magana da makaho a zaure aka sa musu tabarma da shi da mai ido to kai uban yari matar ya dawo daga gona to da rake kaya guda sai ya dauki sanda guda sai ya ajiye ce to bismillah ga rake ku fara da shi kai mai ido sai ka ce ah alhamdulillah alhamdulillah ai ba za mu sha ba mun gode mun gode mun gode baba ya ajiye shi da rake
ya rake ya wuce
kai makaho sai ka dauki rake ka ce to ai kawai mu sha tun da ya shiga sai suka kare rake biyu kowa yana sha kasanta suka kama shan rake su a gashi dai makaho ya san shi da abokinsa suka sha rake baban yana fitowa to yanzu mun fito ai magana me ya kawo ku to kai ba ko kai baka sha rake bane sai makaho fa ya ankare
sai ya ankara
ashe da suka sha rake in suka sha duk san da ya tusgina shi aje a gaban shi ma abokin shi mai ido in ya sha sai aje a gaban makaho
sai turo gaban makaho ya aje sai ga kaman makaho ne ya sha
aka ce makaho ya shanya rake ta to makaho yana ankara ya ce ai baba ka san su a garin su har da bawan da suke cinyewa to kage dai shi wannan bangana da bawan muke cinyewa bai ce to gashi babu komai a gaban kai ce wallahi a gaban shi nine ne dinga tarawa ka ga to da kai kenan da ci ya ci bawo da ci
ya ci bawo da ke gara ce ya ce ya tura a gaban makaho ya
wannan labari ya kamata a bada shi ni ma wani ma'ari ya turo mu yace ga labari
gaskiya ne makaho na ma yana da basira
ai yanda ya ankare da wuri ne ai to ya tara
abin da ya minke ne ya tara bawon rake nan ne duk a gaba na
su gaba garin har da bawon suke cinyewa akwai wani dan labari da nake son da in tambaye ka a cikin wayannan mawaka din nan yawanci zaka ga cewa mawakan Hausa akwai su sosai amma kuma zaka ga mutanen mu Hausawa suna son waƙe-waƙe irin waɗannan wanda ya kama musamman ya kama da dan larabci ko a irin bincike-binciken ka ka taba ganin Isa Bahaushe yake da nasabar san irin waɗannan
waƙoƙin ka san Bahaushe wato shi dai waka dai ni dai a bisa fahimtata daga waka dai indai waka tana da dadi to yana son ta
musamman Aisha a ce masa tana da ma'ana
musamman tana a ce ko tana da ma'ana kai ko da bai san ma'ana ba saboda ka san tun fil azal an saba ana jin irin wakokin su indiya da sauran su din sun shiga sosai yawa kuma akwai wakoki na kaman larabawa waɗanda su ma sun shiga Najeriya sosai tun zamanin da zan ce maka saboda in ka tuna cewa wadda kamar wadda ta fara yin waka a cikin radio a cikin television a kasar Sudan Bahaushe ya ci
to
Aisha Fallatiya yawa Aisha Fallatiya ita ta fara yin waka a cikin talabijin kasa a duk cikin mata
na kasar Sudan to ita
tana da tana da nasaba saboda tana yin wakoki da larabci tana yi kuma da Hausa yawa to kaga irin waɗannan suka shigo har zuwa wannan zamani ga su irin su Shetima Mansur waɗanda su ma suna wakoki irin na
kuma ana ta so din
nan ana so sosai
kuma akwai wasu mawaka irin su Muhammad Wardi din nan
eh Muhammad Wardi madigayi
madigayi kwarin ko su ma ka san
lokacin so Hamza Kalab wanda shi ma yayi suna sosai a Najeriya da kuma waɗannan Balabul ɗan Balabul waɗanda su ma sun yi suna sosai a nan Najeriya. Malam Usman lokaci ya kawo jiki.
To shi kenan barka haka da ji zo in shiga taskarka daga baya in ga me a ciki.
Masu sauraro sai mun sake saduwa makon gobe a madadin
Usman Ahmad Kabara.
Ibrahim Alfa Ahmad ke cewar mu huta lafiya.
Madalla kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaicen an yi tsawa mai karfin gaske a California da ruwan sama da ya barke kamar da bakin kwarya hadi da iska mai karfin gaske da ya tilasta kwashe iyalai har sama da 200 a gaban gabashin Los Angeles. Wannan tsawon dai shi ne irin sa mafi tsanani da aka gani cikin wannan watan da yake wata ne na ruwan sama wanda ya kawo karshen farin da California ta dade da samun kanta ciki. Sai dai ba a tsammanin wannan tsawar ya samar da wani ruwan sama mai yawa ba a arewacin na California inda aka samu malalan babban dam din nan da ke wurin da ya yi dalilin tashin mutane sama 188. Jami'an da ke aiki a wannan dam din da ake kira Oroville sun ce suna da kwarin gwiwa cewa matattaran ruwan zai iya daukar nauyin wannan wato tsawar musamman ganin yadda lamarin ya lafa daga lokacin da dam din ya yi ambaliya a cikin satin da ta gabata. Daya daga cikin ministocin kasar Sudan ta kudu, wato ministan kwadago Gabriel Diouf Lam ya ajiye aiki tare da zargin gwamnatin shugaba Salva Kiir da gaza tinkarin matsalolin kasar. A cikin wasiƙarsa na ajiye aiki wanda wannan gidan rediyon ya samu gani, Lam ya ce ya kasance cikin damuwa kwarai da gaske na ganin shugaba Salva Kiir ya gaza samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar da yaki ya ɗaiɗaita. Ofishin kwamishinan kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira gwamnatin Sudan ta Kudu da Kenya da su bayyana makomar wasu 'yan ƙasar Sudan su biyu.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.